ce an fafata a wasannin European League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na karshe, ga kuma yadda wasan ta kaya. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ajiyar ta doke kungiyar kwallon kafa ta Bate Borisov da kwallo 6 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Rijeka ta doke kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da kwallo 2 da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Villarreal kuwa ta sha kashi a hannun Maccabi Tel Aviv da kwallo 1 mai ban haushi, ta kuwa kungiyar kwallon kafa ta Atalanta ta doke Lyon ne da kwallo 1 da babu. Slavia Praha ta sha kashi a hannun Astana da kwallo 1 mai ban haushi, sai kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Sheriff da kwallo 2 da babu. Sai Zlin ta sha kashi a hannun Lokomotiv Moscow da kwallo 2 da nema. Hoffenheim kuwa ta tashi can jaras 1-1 tsakaninta da Luda Garin, sai kungiyar kwallon kafa ta Apollon Limassol wacce ta sha kashi a gidanta a hannun Everton da kwallo 3 da nema. Austria Wien sun tashi can jaras babu ci tsakaninta da Ek Athens, sai kungiyar kwallon kafa ta Istanbul ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Sporting Braga da kwallo 2-1, yayin da Dynamo Kiev ta lallasa Partizan da kwallo 4-1. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Zuriyar ta sha kashi a hannun Atletico Bilbao ne da kwallo 2 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad ta sha kashi a hannun Zenit da kwallo 3-1 a gidan Real Sociedad. Olympiacos Marseille kuwa sun tashi babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Salzburg, sai kungiyar kwallon kafa ta Zulte ta doke Lazio da kwallo 3-2. Cravena gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Cologne da kwallo 1 mai ban haushi. Vitesse ta samu nasara kan Nantes da kwallo 1 da babu. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Victoria ta samu nasara, ta tashi kunnan doki 1-1 da kungiyar kwallon kafa ta Coyens Point. Ita ma kungiyar kwallon kafa ta Hertha Berlin sun tashi can jaras 1-1 da kungiyar kwallon kafa ta Ostersund, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta Rosenborg an tashi wasan 1-1. Ita kuwa Hapoel Beersheba ta sha kashi ne a hannun Victoria Feyenoord da kwallo 2 da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Bucharest ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta FC Lugano da kwallo 2-1. Idan muka dawo bangaren wasannin league na kasashe daban-daban na nahiyar Turai, a yau za a dawo fafatawa a gasar La Liga na kasar Spain mako na 15, inda a yau din za mu ga wasa daya. Kungiyar kwallon kafa ta Alaves za su karbi baguncin Las Palmas da misalin karfe 9 na dare a gogon Nigeria. A Bundesliga na kasar Jamus kuwa wasan mako na 15 ne a yau. Kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart za ta karbi baguncin kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen da misalin karfe 8:30 na yammaci a gogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chad. Sai kuma kasar Faransa, inda nan ma za a kara a gasar League One na kasar na shekara 2017 zuwa 2018, su kuma wasannin mako na 17. Kungiyar kwallon kafa ta Grandis ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg da misalin karfe 9 saura kwata na dare a gogon Nigeria. A bangaren labarin kwallon kafa na 'yan wasan kwallon kafa kuwa, shahararren dan wasan kwallon kafan nan na kasar Portugal mai saka leda a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ke kasar Spain, Cristiano Ronaldo ya sake lashe kambun zakarun 'yan wasan kwallon kafa na duniya mai taken Ballon d'Or, wacce wata kamfanin mujalla ta kasar Faransa ta saba bayarwa duk shekara. Wannan shine karo na 5 da dan wasan ya taba lashe kambun, inda ya lashe a shekara ta 2008 a lokacin yana kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Bayan dawowarsa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya sake samun nasara a shekara ta 2013 da shekara ta 2014, sai ya sake daukan wannan kambo a shekara ta 2016, inda a yanzu ya sake dauka a shekara ta 2017. Cristiano Ronaldo ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wacce ta lashe gasar UEFA Champions League, wato kofin zakarun nahiyar Turai a jere a shekara ta 2016 zuwa 2017, da kuma daukan kofin kasar Spain wato La Liga na shekara 2016 zuwa 2017. Ana ganin wannan abu shi ya ba da dama wa dan wasan ya sake lashe gasar, sai dai ya haura kan takwaransa wanda ya zo na biyu, Lionel Messi na Barcelona, wanda shine ya zama na biyu a masu wanda aka zaba shi ko dan wasan tsohon dan wasan Barcelona wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSG, Neymar shine ya zama na uku. Iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin namu na yau. Huta lafiya.